Azan, Samay, Fil, Davut, Baygon.
Kuman to har chabad bebe Man chati shkarat nabu Man zindagi da ta tara Man amatur sin chakasa Dardi ke to da ta mana Dar man nabi kuch kasa Nabi wapai man naya Tayyada man
Keti de la jaon baby
Mana to yell